محمد رسول الله عليه السلام هكا كذا يوم كذا كذا زين عشان كلام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. رضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا يا مولانا من المحبين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. يا همة الشيخ اهضري لنا بهذا المحضر ولتعطه بنظرة تأتي لنا بالزفر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تهبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. صدق الله العظيم. من ينشو أغبني مسمى babanmu kuma mai girma sarkin malamai na jihar Kogi Allah ya kara masa lafiya Allah ya tsawaita mana rayuwar shi mai girma shugaban mazauni principal din principal bodi principal bodi yake cewa da Hausa menene jami'in principal to kuma dai menene jami'in shugaban su duka manyan malaman mu da kuma waɗanda suka shirya wannan taro mai albarka da ƴan uwana almajirai muridai waɗanda muke tare da su a nan duka da wanda sautin loudspeaker ke kai musu inda suke. Ina cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Mun gode wa Allah tabaraka wa ta'ala da ya zaɓe mu cikin baiwar shi da kyautar shi da ni'mar shi ya kawo mu wannan taron. Wanda al'ummar musulmi kaga wannan taron abin nan da zan faɗa ba jazaba bace ba guluwi zan yi ba ba irtira'i bane ko ba mubalaga bane gaskiya ce. Kaga wannan taron to a ban ƙasa idan aka ce ka je ka samo wani taro wanda ya kai shi albarka to zan baka sata ansa kawai ka tafi ka je ka samo wani taro irin shi na Maulidi sai ka kawo to sai a ce to ya kai shi amma in ba shi ka kawo ba duk taren da ka kawo bai kai wannan ba ba ma istisnai ba duk taren da ka tuno har shi nake nufi menene dalili kowanne taro yana yin daraja ne da dalilin da yasa taron ya taru bari ni misali ila gane zamanin siyasa muke dala ranar da aka ce dan takarar dan majalisar jiha zai yi taro na campaign wannan taron dai yake da ranar da dan takarar shugaban kasa zai yi ba dai suke ba madu sunan su taro me ya bambanta su wancan yafi wannan girma matsayin wanda aka yi taron dan shi idan campaign din taron dan majalisa ne na jiha to matsayin taron daidai da na dan majalisa ranar da aka ce gwamnati ne zai zo to taron sai ya dara wancan girma dan Allah haka ne ko ba haka ba randa kake dan takarar shugaban kasa zai zo sai taron kuma ya fi na jiya haka ne me yasa wai wanda ake taron dan shi shi yake ba taron kima haka ne to wannan taron dan wa aka zauna annabi Muhammad dan Allah akwai wani wanda ya kai manzon Allah wanda yan an yi taro dan shi sai a ce to wancan taron ya isko wannan babu wanda Allah a duniya kai ba ko ni taro ko da ake yi na manzon Allah wanda ba irin wannan ba ashe wannan taron ya cika sharuɗan zama mafificin taro a ban kasa to da Allah ya sa taron da yafi kowanne daraja a ban kasa sai Allah ya arzuta mu mu ne mahalarta dan Allah ba baiwa bace dan Allah mu ce alhamdulillah Allah yayi alƙawari wala in shakartum la azidannakum wala in kafartum inna adhabi lashadid mun godewa Allah da ya zabe mu ya kawo mu nan muna roƙon Allah alƙawarin da yayi mana nakin mun gode zai ƙara mana to muna roƙon Allah ya ƙara mana san manzon Allah ƙarin da Allah zai mana Allah ya ƙara mana koyi da annabi Muhammad mu tafi cikin koyi da manzon Allah har mu kwaikwayi Shehu Ibrahim radiyallahu anhu wanda yake cewa idza sara khairun nasi sirtu wara'ahu fa in halla yawman fal masiru ba'id ma'anan wannan baitin kawai shine Shehu yana nufin duk abinda aka ce annabi Muhammad ya aikata matukar wannan abun ba khususiya bace a janabin manzon Allah wani abu ne da aka shar'anta ayi koyi da annabi Muhammad shebran yace ina yi yana fada wani baiti yace ni fa na so manzon Allah wani irin so wanda har sai da naga na zama shi fa ahabbtuhu hatta arani yakuntuhu wa rabbi lam yakhlu makanan wala waqta yace ni fa na so manzon Allah wallahi har sai da naga na zama ma shi aka ce Shehu Ibrahim yaushe aka yi wannan kuma a shine abinda shugaban mazauni yayi aljudu bil mawjudi kai kyauta ka bayar da gurgurdan abinda ya samu gare ka yace shi as principal me zai iya yi ya taimaka wa matasan da suka shirye wannan tarin ya karfafe su sai ya duba nashi barayin yace to na bada slot na neko guda daya na bada slot na jam guda daya a samu wani matashi a bashi ya je ya zauna haka ya fara ko shi ake cewa aljudu bil mawjudi ya habbaza da wani shi ma ya tashi ce to ni bangare na kaza ne na taimaki matasan mu da wannan abin da nake da iko irin wannan aljudu bil mawjudi din aikin sahabban manzon Allah ne ya ƙara nuna mun cewa taron mu shine taro na tabbaka sunnar manzon Allah a aikace ba kiran suna ba hadisin al-Imam al-Bukhari a cikin kitabul magazi da cikin kitabul manaqib ya kawo kissar lokacin da ake a gina khandak Jabir bin Abdullah al-Ansari ko yace mahaifin shi ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wani yanayi na buƙatar abinci yace ana cikin gina khandak sai aka ci karo da wani na dutse ya fado aka san wasu kasan yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya saboda ya hada munafasa ya koya mana ya ake gasa cikin alkhairi wa fi zalika falyatanafasul mutanafisun da yazo sai ya dauki muhajirun muta guda 10 sai ya dauki ansaru mutum 10 kaga adadin mutane iri daya ko sai je sai ya taka musu fadin wuri daya misali sai a ce an yi tako 10 na kafa sai a ƙara gaba sai a yi tako 10 sai a kirawo muhajirun mutum 10 sai a ce ga naku a kira ansar mutum 10 sai a ce ga naku sai to ku yi rige ka ji wata siyasa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yadda yake encouraging mutane ayi aikin gariya ayi aikin tare ba za karka taba zama ka ce zaka zauna wani ne zai zo yi maka al'ummar musulmi mu haɗu mu koya wa kanmu abinda manzon Allah ya dora sahabbai akai na yin aiki tare to a cikin irin wannan sai wasu a cikin kasansu aka samu katan fa na dutse wanda in an buga da diga ba zai fasa ba sun yi iya kokari sun kasa dole sai da aka zo wajen sirna rasulullah sai ce lokacin da manzon Allah ya tashi ya je zai ga wannan fa na dutse sai ya ga a cikin manzon Allah yayi damara ya sa dutse saboda tsananin yunwa aiki ne ake ba dare ba rana 24 hours ba lokacin da za a tsaya ci abinci kuma daman yanayin da an san yadda aka yi rayuwa a wannan lokacin sai yayi ni sai aljudu bil mawjud sai ya ruga da gudu gida ya ce wa iyalin shi akwai wani abu ta ce wallahi wani dan shi'ir ne kaɗan da wata ƴar raman miyar akuya ƴar ƙarama sai ce maza a juya shi ya koma waina akuyar a yanka a gata a dora a tukunya a yi romo da ya ga an fara shirya abinci sai ya ruga ya je samu manzon Allah ya ce ya rasulullah akwai wani dan tanadin abu a cikin gida a samu ɗan mutane kaɗan su yi rakiya a zo a ci abinci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce jama'a abinci ya samu bismillah sai kira tare duk gaba ɗaya mai gida ya ga annabi ya yo gayya duk sai gaban shi ya faɗi ka ji imanin sahabbai sai ya yi wube ya faɗa cikin gida sai ga ya mace shi ya ce akwai damuwa fa ta ce me ke faruwa ce ga abinda na faɗa wa manzon Allah amma kuma ya ɗauko gayyar duk an nufo gidana abincin ba zai isa ba ta ce ka faɗa masa adadin abincin kafin ya yo gayyar ta ce ya ce na faɗa ta ce to kyale shi wallahi haka ta faɗa ta ce ka faɗa masa adadin ya ce na faɗa ta ce to kyale shi sallallahu alaihi wa sallam kaji imanin sahabbai ka san sahabbai wani irin imani ne suka yi da manzon Allah wata rana fa a fatuhu makkata yana tsaye yana huduba yace wa sahabbai yau a wani gari ne muke anan suka shiru su kasa bada ansa an san me dalili sun san garin fa makka ne duk wasu ma yan garin ne a garin aka yi suka girma suka bi shi suka koma madina sun fi kowa sanin sunan garin makka amma yau annabi yana tambaya wani gari ne nan suka shiru abinda suka ce wallahi mun zata manzon Allah zai canza wa garin suna ne da garin nan mun daina ambata shi da makka an wuce wurin da kan shi yace ba makka bace suka ce makka ce ya rasulullah wato ya tabbatar da sunan garin shirin da suka yi suna jira ya canza masa suna kawai shikenan an amsa an wuce wurin yace yau wata rana muke sun san juma'a ce ba wanda ya magana suna zaton annabi zai ce yau asabar ne ko yau lahadi ne ko yau litinin wallahi da daga rannan juma'an nan ta koma litinin ila yawul qiyamati annabi ya ce ba juma'a ba ce suka ce juma'a ce ka ji irin imanin sahabbai haka wannan matar ta yi tace ka faɗa mar adadi yace na faɗa tace rabu da shi ba abin da zai faru sallallahu alaihi wasallam da yazo sai ya wuce cikin gida sai ce a ce mata karta sauke waina daga kan tanda karta fidda nama daga tukunya ta kyale ni haka manzo Allah ya ce da kan shi ya tsaya a kan tanda yana dibar abinci ya ɗebi waina ya ɗebi nama da romo ya zuba ya ce a fita da wannan wallahi sai da kowa ya koshi kuma wainan na nan yadda take naman na nan yadda yake sai ya ce musu kuma ƴan gida ku ci saura a rabawa jama'ar gari saboda kun san yadda garin ake yau fa ana buƙatar abinci menene alakar wannan hadisin da na kawo da abin da ya faru anan shine wannan sahabin bai rena abin da yake dashi ba yazo yake barruki dashi tare da ya san juhudul muqilli ne amma da Allah ya sa masa albarka me ya zama sai da ya wadaci kowa kar ku yi mamaki wannan slash din guda daya da aka bayar in Allah ya sa masa albarka irin waccan tunda a mazaunin manzon Allah ne wancan ma sahabin da yi a mazaunin manzon Allah ne kuma duka albarkan manzon Allah din ce kuma da Allah ce wa'alamu anna fikum rasulallahi ba ta tashi aiki daga wancan zamanin ba ila yawmul qiyamati wa'alamu anna fikum rasulallah Allahu akbar kar ku yi mamaki wannan slash din guda daya daidai yake da wacce ƴan kanjamammiyar akuya ko amma yaya ba ta ishi kowa ba kar ku yi mamaki nan da shekara 5 ko 10 ko 20 wannan slash din guda daya wanda zai haushi zai zo ya amfanin shi zai ga mai dukkan mutanen lokaci kila ma dukkan mutanen Najeriya ba sani ba ba mamaki albarkan manzon Allah dan Allah ba za a samu wani a taron nan ba shi ma ya tashi ya aljudi bil mawjudi kamar yadda principal yayi da dan abin da gare shi ya duba ya ga me zai amfani wannan taron ko da malamin islamiya ne ya ce ni a islamiya ta na ba da admission na maraya 5 zai zo yayi karatu kyauta dan Allah ayi aljudi bil mawjudi irin wannan a rayuwar sahabbai yana nan ba iyaka ba sare na mai gare su mai zafi mai girma shugaban mazauni Allah ya saka da alkhairi kuma daman haka ɗiyan girma suke su alkhairi gado ne a wurin su to amma mu sani al'ummar musulmi kar mu tsaya da dogaran cewa iyayenmu sun yi mu ma mu yi mu zama kamar yadda Maulana Musa Abdurrazzaqi Kusa radiyallahu anhu yake yaban Shehu Ibrahim a cikin kasidar shi da yake cewa masiri khalfa in yasi bi adabin wa inasi mataya al-hubb fi tahati amami dawun ibrasi arahu yamisu fi hulal al-karamati bayna ajnasi yaqudu azimat al-fayd bila shakkin wa waswasi linahwi rijalaha kullan min as-salim ila al-fati wa arqusu khalfahu taraban bi ruhi ba'da anfasi sayce izamiyun isamiyun sharifun aslin yasi ai izamiyun
man sada bi sharafi aba'ihi shine izaliyun. Shin Ibrahim in ka koma labarin iyayen shi ko dan iyayen shi ya ishe zama shugaba amma bai wadatu kadai da iyayen shi ba sai ya zama isamiyun man sada bi sharafi nafsihi akan kanshi ma ko ba ko iyayen shi ba su Abdullahi bane akan kanshi abin da ya kamata ya zama shugaba dan haka dukkanin mu mu yi kokari tare da abin da muka gada na daraja daga iyayen mu to mu zama kuma mun kafa wa kanmu daraja laysal fata man yaqulu kana abi innal fata man yaqulu ha ana dha bijiddin la bijaddin kun mujiddin a'a ba kun mujiddin ba dai kun mujiddin karin ba ta nahu ai mu afuwa malaman larabci bijiddin la bijaddin kun mujiddin fa hal jaddin bila jiddin bi mujdi haka ne haka ne malaman larabci da Allah inna ba ta gyara muni ka san yanzu nake koya dan haka naji dadin abin da ya faru kwarai muna fata Allah ya waita mana irin wannan mubadara albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama al'ummar musulmi kamar da na faɗa muna a babban mazauni a babban taro ko da yake ma karami ne kuma ta wata fuskar babba ne dazu na ce babba ko to amma akwai fuskar da in mun koma kuma karami ne babban yana gaba ba yau za a yi shi ba babban taron maulidin manzon Allah yana gaba duk tunda aka fara maulidi zuwa yau kananan maulidi yake yi ko duk maulidin da ka tuno shi ma ka sanya shi cikin karamin na ambace shi karami babban yana nan tafi yaushe za a yi ina ne Benu waye mai gayyata wanne za mu fara fada ranar taron za mu fara fada ko mai gayyata ran za mu fara fada ko kuma lokaci a ko wuri mai gayyata ran kun san waye Allah ne tabaaraka wa ta'ala akwai babban taron maulidi wanda Allah yake gayyata kuma ka san wani abu wallahi wancan taron kowa sai ya zo wancan taron da za a yi kowa sai ya zo kaga wannan da aka yi ai kila akwai wanda an tura masa invitation an gayyace shi amma dalilai na uzuri kila sun hana bai zo ba wani kuma kawai yaji ya gaji ba wani uzuri kawai sai kwance shi bai zo ba amma wancan da za a yi wallahi kowa sai ya zo ba mutum ɗaya da zai samu uzuri kowa sai ya zo kuma har yanzu ana nada raba invitation tun daga farkon halitta Allah yake raba invitation har yanzu bai daina ba ko ba zai daina ba yana ta aikowa kun san invitation ne ta hannuwa yake zuwa ba wani gidan rediyo ake aikawa ba a zara'ilu ne yake kawo invitation din shi yake kawo invitation din sai mu ga karshen tsaurin kai a baka invitation ka ce baka zuwa in a zara'ilu ya kawo invitation din ce baka zuwa kuma tunda aka fara gayyan mutane suke zuwa har yanzu ba a buɗe taro da addu'a ba ka san ai wannan maulidin ba daga mutumin farko da yazo zan akan kujera ba kai aka buɗe taro da addu'a aka fara ai ba haka bane ko mutane suna ta zuwa da daidai da daidai ana zuwa har lokaci da yake kuma sai ce to a buɗe taro da addu'a haka ne to har yanzu akwai ana ta zuwa amma ba a buɗe taro da addu'a ba tukuna amma dai ana ta zuwa duk wanda aka ba invitation yana amsa zai wuce yana zuwa sai ce to ga kujera ka zauna nan jira sai na karshe ya zo sai a ce to shi kenan yanzu kuma a buɗe taro da addu'a kun san wannan taron shi ne tashar kiyama to me yasa na ambace shi maulidi dala maulidi da ake yi dan wa ake maulidi mu yanzu da muke maulidi dan wa ake maulidi shi idan aka zo me ake so sako na ƙarshe mutane su tashi da shi a filin maulidi a faɗa musu girman manzon Allah a faɗa musu cewa arzikin manzon Allah suke ci a cusa musu san manzon Allah a cikin zukata amma har yanzu ka san wani abu ana nana ta fama da mutane wasu har yanzu sun yi godewa a wancan ranar har kafirai sai sun gode sai sun godewa manzon Allah a wancan ranar a babban taron maulidin wannan taron tashin alkiyamar karka dada karka raga abinda yake koya mana girma da darajar manzon Allah dan shine kawai Allah zai tashi alkiyama dan ya nuna wa halittu wane ne annabi Muhammad wallahi shi kadai ne dalilin tashi alkiyama dan in ba wannan ba to dan Allah me zai hana duk wanda ya mutu kawai a wuce shi masaukin shi in wuce in aljanna jiran ne me wani abu ne daban dan kasancewa taron tashin alkiyama dan a nuna maka darajar manzon Allah ne Allah zai yi shi kamar ana so a ce maka invitation din ma a jikin shi hoton manzon Allah aka buga shi wata invitation din ka san dalili duk wanda ya mutu ba shine an kawo masa invitation ba yana shiga kabari mai hadisi ya fara fada mana menene mutum zai fara cin karo shi a kabari a tada masa manzon Allah a nuna masa a ce ma za ta kulu fi hadar rajuli ko ba haka hadisi yake ba annabi Muhammad za a fara nuna ma mutum a kabari in ka gane shi ka gane cewa to taron shi ne za a yi nan gaba sai a ce to kwanta ka nutsu kana haya table in anje baka da matsala in ka tsaya kana inda kana munkiranci jibril azrail ma munkiranci zaka marko ce to shikenan taron dole sai ka zo kuma zaka ci kwakwa a ranar taron shine kawai ma'anar idan ka zo filin tashar kiyama kowa ya taru sai Allah ya tajalli na fushi kowa ya kyale shi kuma ba kyalewa haka nan sudan ba a kyalewa cikin barazana an dauko rana an taho da ita kusa tsakaninta da kawunan mutane dan taki kadan an janyo wuta daga inda take an kawo ta filin tashi alkiyama kuma wallahi wai ka ji dan wata barazana in an kawo wutar ba tsayawa za ta haka ba an ce za a zo da shi da malamai sun ce hadisi ne da'ifi ko amma mun sani akwai wuraren da ake aiki da hadisi da'ifi za a zo da ita da linzami 70,000 mala'iku na rikewa amma haka fusga take yi tana barazana tana Allah barni in lamushe su mala'iku na janyewa ce ba yanzu ba tukunna bari a gama rabo sai a baki naki dan barazana fa hankali ya tashi fa duk da wallahi alhamdu mu ba ma wurin muna kallo ne ta satellite a lokacin insha Allah sab'atun fi zillillahi yawma la zilla illa zilluhu wallahi muna ciki alhamdulillah ayyukan mu sun tabbatar muna ciki wallahi alhamdu dan haka mu lokacin da ake ta wannan barazanar muna kallo a TV in mun ga wani wanda mun gane mu ce la kalluwa ne da Allah wane ya gama rishin kunya tashi a duniya ka ganshi can kuma yana makarkata Allah ya tsare mu a ranar me zai faru kowa a tsayuwar wanda yake a wurin sai ce kai da wannan tsayuwar ma da ƙara a zo ma a yi hisabi in ma wutar za a tafi wutar da wannan zaman na rashin tabbas har yanzu mutane so ake sai sun nuna sai a fuddo wanda ake taron dan shi sai Allah ya kimsa mu wasu ilhama ya ce to ku tunda Allah ya fita a wannan tajalli yau ya bayyana a wannan tajalli yau a nemi tsani mana a samu wasu makusanta a ce su sa baki wannan ma dan a ƙara nuna maka wane ne annabi Muhammad sai a ce to ai yanzu a wannan ranar ba wanda zai yi magana Allah ya saurare shi sai annabi Adamu ijtihadi za su yi a ranar su gano haka ce dalili duk abinda Allah ya halitta ba kamar dan Adam wala karkar ramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا ان ادم يانا ده wannan darajar لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم yana da wannan darajar to tunda dan adam ya fi dukkan halittu to wane ne baban mu duka annabi adamu kuma annabi adamun nan yana da daraja kwarai wanda saboda darajar shi nan Allah ya halice shi da hannun shi, wanda saboda darajar shi nan wanda yake shugaban mala'iku gaba ɗaya kam shedan, amma dai bai saba wa Allah ba, Adam ya saba wa ba. Da Allah kai wa wannan Allah sujjada. Ai in aunawa za a yi da hankali, ai in kace baka yi da'a ma kai wa Allah, Allah in ma sujjada kuma in wa wani bawa sujjada ai bai isa ba ko, da hankali za a yi aiwu da shi. Amma kaga a zahiri kishin shi da girman kujerar nan ta hadara babba shi ta hana yi sujjada a wannan kujerar da yake gani, shi bai san ma dalili ba. To duk darajar nan ta shedan da matsayin shi, amma saboda taba darajar Annabi Adamu Allah ya kore shi. Mala'iku duk darajar sun nan Allah ya ce su yi wa Annabi Adamu sujjada, ai ko darajar nan tashi ai babba shi. Allah da ya halice shi ya busa masa rai daga ruhin shi, suka yi ta aunawa, suka yi ta auna, suka gane kai Annabi Adamu fa ya cika mizani 100%. Da haka in aka sa cikin wannan sabga abu zai yi kyau. Sun manta ne me yasa suka mar sujjada su mala'ikun? Ba shehu ya faɗa cikin diwani ba, menene yake faɗa cikin nurul haqi anan cikin amawla ya khairul bariyati khaira man bihi yurtaja bihi yutada aw yubtada bahajat az-zaman atita lana ya rahmatullahi shafi'an li kulli al-baraya mufradan malja'an tabat. Yake maganan Annabi Adamu ko yake cewa lahu sajadal amlaku fil khuld is-sakan, ai ko sujjadar da an da mala'iku suka yi wa Annabi Adamu, ai hasken manzon Allah suka gani suka wa sujjada ba Adamu bane. Yo lokacin da hafi ya imfisali daga wurin shi sai ba gashi har mai laifi ma ka rika kiran shi ba, yana rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirina, shine wani jiyan nan da mala'iku ke sujjada. Yau ko shine yake neman ceton kanshi da kanshi, shi ya sanya sayyidina al-Abbas ko da yabo manzo Allah min qabli hasibta fi zilali wa fi mustawda'in haythu yuhsabu al-waraq thumma habatta al-bilad la basharun anta wala mudghatun wala alaku mutahharun tarkabu safina wa qad aljama nasran wa ahlahu al-gharqu ko waratta nar al-khalil muktata man tajulu fihi wa lasta ta'talu tunqalu min salibin ila rahmin idha mada alamun bada tabaqu hatta tawabaituka al-muhaymiru min khidfa al-ya'a tahta an-nutqu wa anta لما ولدت أشرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق فنحن في ذلك الضياء وفي النور وسبل الرشاد نختلف. هكذا مثلا الله كنا ونن سيدنا الأباس بشو إبراهيم كشوت جاني يفتح مثلا الله نبا سيدنا الأباس أكبر النبي محمد إيش يا رسول الله من قبلها tun kafin Allah ya halicci duniya, kan ya halicci sama, kan ya halicci ƙasa, kan ya halicci komai da kowa, min qabli ha, wannan ha din nan zamiri ne na al-mawjudat kulluha, ay min qabli al-mawjudat iftati az-zilali ay fil hujubi. Ya rasulullahi kada dadda ka tsarkaka a cikin hijabai, su ne wannan hijaban da shauri ambata mana a cikin farkon fayl al-fayl al-ahmadi fil maulid al-muhammadi hijabai guda 12. Yace bayan duk ka gama wadannan ta nakulatin naka a cikin hijabai kana tabbihi, to kuma wa fi mustawda'in, sai aka ciro ka daga hijabai, yanzu an fara halitta kana mustawda'u. Ina ne mustawda'u? A cikin aljanna, inda Allah ya aje Annabi Adamu farkon halitta shi, nan ake cewa mustawda'u. Sai ce to sai ka dawo mustawda'u nan tare da Annabi Adamu. Yace ka san ina ne mustawda'u? Inje Sayyidina al-Abbas yace mustawda'u wurin nan da yuhsabul waraq, wanda da ganye ake tufa, daga nan sun mahabbatal bilada. Annabi Adamu yayi abin da yayi, an sauko da shi kasa habattal bilad ma'ahu kharajta min mustawda'in wa habattal bilad ma'a adama la summa habattal bilad la basharun anta wala mudghatun wala alaku mutahharan ko mutahharun din zaka iya karanta mutahharan ay tarkabu safina mutahharan daga nan ka ciru daga zazan annabi adamu sai ka koma zazan annabi nuhu sai ka hawo jirgin ruwa tare da annabi nuhu tarkabu safina mutahharan kana abin tsarkakewa ka hawo wannan jirgin ruwa wanda a jirgin ruwan nan fa wani abu ya faru kana ciki ne shi ya sanya abin ya ketare ka dan wani ruwa ne aka yi dufa na mai hadari wanda saboda hadarin shi aljama nasaran wa ahlahu algharqu ay algharqu dulmiya aljama ita ta yi wa gunkin nasaru linzali wa ahlahu da dukkanin ma'abota wannan gunkin sai da dulmiyar ta dulmiyar da su amma jirgin ka bai taɓa ba dan me kana cikin jirgin daga nan ka taho tsatsan annabi ibrahim shine waratta nar al khalil sai ka tanta sai ka gangaran mawutar annabi ibrahim amma muktataman lokacin kana abun boyewa a cikin wani sirri wannan ta sa ya julu fihi annabi ibrahim kawai ya zama yana jazzagayawa a cikin wutar walaysa tahtaliku ko walaysa yahtaliku yajulu fiha sai ka ce walaysa yahtaliku tajulu fiha walaysa tahtaliku duk za ka karantawa wannan shine annabi sallallahu alaihi wasallam na iso nan dan in tuna mana cewa masu tunanin duk darajojin da suka ambata na annabi adamu da ya cika mizani za a iya zuwa a nemi ceto da shi a wurin Allah sirrin manzon Allah ne duk suka kalla a wannan lokacin ba su gane ba shi yasa da suka je wa annabi adamu ai duk waɗannan abubuwan da suka farfada a matsayin shi ai duk sun san duk shi ma ya san akwai amma shi dake ya san menene asalin abu sai ce a wannan ranar ba zan iya yin wannan abin da kuke nema ba ni ma yanzu anan wallahi ba ta ku nake ba ta ni nake yi ni din ma kaina nake nema in tsira saboda akwai matsala akwai kura kar ma ku kai ni gaba ga zati in je in magana a ce a ni ma tashin tashina ta taso tawa ku rufan asiri nan inda nake din nan ina kallo ta satellite kar ku je gobe nafsi shine shi wanda Allah yake faɗa wa kullu bari'in qala nafsi wa ummati yaqulu wa yadnu hamidan wa muhammada yayin da kowane bari'i annabi mursali abinda yake faɗa a wannan ranar nafsi mi manzo Allah yake cewa ummati kaga ai the difference is clear amma ka san me dalili su annabawan abinda yasa ba su ce ummati ba yau suna da su ai kuma ummatin muhammadin ne ai Allah a gaban sarki dagaci abai da an san dagaci ko a ce mai unguwa da Allah a gaban sarki mai unguwa ya ce talakawa na ya isa an taba yin wani abu da wani mai gunduma da wani hakimi ba ma sarki ba hakimi an zo a wani gari a garin da shi gunduman yake sarauta sai aka zo aka ce za a yanka filaye a ƙara fadin gari hakimi da kanshi ya magana kawai mai gunduman sai haka ya sa kafa ya dira ya ce haka a ƙasa ta takon kafa ba za a ƙara ba hakim ya kalle shi ya ce to ya ce har ƙasa gare ka ai yana tafiya sai ga takardar rizaina an korar ba rizaina ake cewa ba kora ko sai ga takardar kora to da haka wai ma'anan da ake nufi ka san duk annabawa kamar hakimai ne fa a fadin manzon Allah kaifa tarqaru iyyakal anbiya'u ya sama'a ma tawalat ha sama'u lam yusawu ka fi ulaka
wa kad halasana minka dunahum wa sanahu inma masalu sifatika lin-nasi kama masala an-nujum wal-ma'u anta misbahu kulli fadlin fama tasduru illa an dawika al-adwa'u tatabaha bika al-usuru wa tasmu bika al-ya'u ba'daha al-ya'u sallallahu alayhi wa sallam. Dan haka ba wani dalili ma da za su ce ummati ummati, ai su din ma ummatu Muhammadin ne lokacin da yake cewa ya Ubangiji ummati ummati har su yake nufi ai. Ko baka yadda ba in baka yadda ga ayan Al-Qur'ani wa zakallahu mithaqan nabiyina lama ataitukum ko atainakum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna qala aqrartum wa akhadhtum ala dhalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum min ash-shahidin faman tawalla ba'da dhalika fa ulaika humul fasiqun. Annabawa fakin ashe dukkanin su ummatu Muhammadin ne daga annabi ya rame yace nafsi nafsi ba zan iya ba masu zuwa wurin ka san mu banda mu ko an wa za mu je ba muna can muna kallo ta talabijin insha Allah ba za mu je ba masu zuwa sai su ce to annabi Adamu tunda dai muka laluba a matsayin daraja muka dora a mizani muka ka cika muka zo wurin ka nema kace kai ba za ka yi ba to ba mu barka ba sai ka fada mana wurin wa za ka za mu je ko dai kai ba ka iya ba mun san ka san wa zai iya sai ce to ku tafi wajen Nuhu shi kuma sai ya faɗi dalilan shi na zuwa wurin Nuhu ai Nuhu shine farkon mursalai shine farkon manzanni shi ya fara kira zuwa ga tauhidi shi yayi kaza shi yayi kaza aje a samar abul bashari as-sali kenan ko aje a samu annabi Nuhu sai ce a kai ina barana ta bace ni din ma dai abinda baba na annabi Adam ya wada nafsi nafsi ni din ma abinda zan iya fada kenan dan haka sai suka ce to gurin wa za mu tura mu gurin wani ce to ka san akwai wani abu idan babba ya shiga fushi aka rasa wa zai iya zuwa ya magana da zaka samu abokin shi na kudda ka tura shi zai iya shawo kan shi dan Allah haka ne sai ce to ku tafi wurin abokin Allah ba shine ba dadi ba wata khaza Allahu Ibrahima khalila wai irin abokin nan na kudda kullu wanda ba ta sabawa ba shine khalil khalilu kenan ku tafi wurin khalilu a irin wannan yanayin aboki zai iya saba ki ta'ala Allah an dalika karka dauka aboki irin nan mutum da mutum khalil dai ban san yadda zan fassara da Hausa ba dadi aka zo wurin Annabi Ibrahim yace ani din ma dai akwai kura ba zan iya wannan ba barana ta bace ce to yadda muka baro abul bashar sani bai kale ba mu bar shi wa sai da ya turo mu wurin ka kai kuma ina za a tura mu sai ce to yau dai magana ce ai za a je ai da Allah ko ce to ai akwai wanda ya saba tun duniya akwai wanda ya saba tun duniya ba shine Musa ba wa kallama Allah Musa takalima zance da Allah ba yau ne farawa ba shi a wurin shi mu dinnan duk in Allah zai magana da Musa ai kuma da Jibrilu Jibril ya ce mana Allah ya ce ku yi kaza mu ma sai mu ce Jibril ka ce wa Allah kaza amma shi kan Musa a da ya shirya tafiya yake dan haka ku je ku sami shi magana da Allah ya riga ya saba sai a samu Annabi Musa kalimullahi yau ga rana kafa tun duniya ma mun ji ana baka sako zuwa ga Allah kawai sai wani ya tare ka a hanya Musa ina zai ce wallahi zan je mu naja ce to in ka je ka ce wa Allah ga sako na an saba baka sako wurin Allah kuma ka je ka fada ka san harshe dan ma ya tawo baki sako ke Musa ina zai ce zan je mu naja ce sai ce to shikenan Allah ka gaya wa Allah ni fa ina ta tunani fa akwai matsala fa kin da dai abin da ya hada mu da shi Annabi Adamu ne yanzu ba Adamu a fada mun kuma ya za a yi in tuba kawai shikenan a wuce wurin ya je fada wa Allah sako sai Allah ce ka gaya masa to ai matsala ta dai da shi dai ba maganar sujada da ga Annabi Adamu bane ce to ai ya sai da kabarin shi yake ya je wa kabarin sujada shikenan an yafi da haka zo aka fada mai kai Allah Allah shiriya ta Allah ce shedan ta yi to yo yana da rai ma ban yi mai sujada ba sai zai dai mutar diddige in dai wannan ce kawai a bar maganar shikenan a ci gaba da gashi an saba ba annabi Musa sako wurin Allah har shedan ma ana bashi sako dan haka yau in an je an ce aikin kan nan da ka saba mana tun duniya ya taso yau kuma ayi me zai hana yayi sai ce a ba rana ta bace ni din ma bazan iya ba sai to kai kuma wurin wa zaka tura musu ce ku tafi wurin annabi Isa dan naga akwai wani sirri tsakanin shi da Allah na taba roƙo Allah wani abu ya hana ni amma shi ya bashi mai roƙa ba an gane me wannan abun annabi Musa ya taba roƙon Allah ya sanya shi ya zama cikin al'ummar manzon Allah lokacin da yaje miƙati ko ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صيقا لوكاشين دي wannan sumar dai falka sai ki tayar ubangiji a cikin wannan sumar fa nayi gane gane naga wasu al'umma sun zo sun wuce tari guda masu fararen kaya masu farin shiga Allah ka sa su zuba al'ummata take tilka ummatu muhammadin kinto ai kuma na ban da gani a tauran al'umma masu zuba kaza masu zuba kaza Allahumma ja'alha ummati qala tilka ummatu muhammadin yace zana wa in ya zana sai a ce ummar manzo Allah in ya zana ake manzo Allah sai ce ya ubangiji to ina roƙonka mu dan shirye yarjejeniya yanzu sauran shekaru na da zan yi a duniya a dakatar yanzu a amsha annabcin da komai dan abin da ya rage a bari sai annabi Muhammad ya zo sai a sako ni cikin al'ummar shi sai in kare shi rayuwar ni ma in samu sharafar kasancewa cikin ummatu Muhammadin sai Allah ya a wannan kan baka sabu ba ya Musa inni tsafaituka ala nasi bi risalati wa bi kalami fa khudh ma ataituka wa kum min ash-shakirin ya Musa wannan maganar ba a zo nan ba fa kai din ma ba haka kawai na barka ba na zabe ka na baka manzanci kari akan wannan ma har magana nake da kai dan ka wannan shine rabanka amshi rabanka ka gode kawai wancan din ba rabanka bane shikenan sai hakura amma annabi Isa kam sai gashi Allah tabaraka wa ta'ala ya dakatar da rayuwar shi zai dawo da shi ci al'ummar manzon Allah ya kare shi rayuwar shi dan Musa ki ganin dalle wannan wata sharafa ce wani daraja ne annabi Isa ya samu wanda shi ya ma ne ma bai samu ba dan haka tunda akwai wannan gacancin tsakanin annabi Isa da Allah yau din ma in yi magana za a gamsu dan ka kuje ku same shi annabi Isa in yaje ce a a kun ga zaman nan da nake na tabbata za a kira wani dan ni ma akwai wata shari'a khassatan sai an yi ta da ni saboda wawayen mabiya wawayen mabiya za su ja mini ni kam lalle dan gata ne na yadda amma akwai mabiya na wawaye za su ja mini sai an kira ni ina dan ina jiran nawa kira wa zikallahu ya isa ibn maryama a an ta kunta lin nas ta zuni wa ummi ilahin min dunillah to wannan shari'a sai an yi ta dan haka bazan iya ba suka ce to ina za ka mana wasici da mu je sai ce ku tafi wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana zuwa wurin annabi alaihi salatu wasallam me zai ce ana laha ana laha ana laha alaihi salatu wasallam ai ranar ta wace ni ke da ranar ai wato ranar an shirya ta daman saboda wannan matsayin to duk mun san wannan hadisin yanzu ko Allah me zai hana to in mun je lahira kawai Aisha court su ba masu zagaye zagaye tun da an riga an ji labarin kawai kai tsaye a kyale annabi Adam da sauran annabawa a je wurin manzo Allah a a in an yi haka ai yan cikin taron ba za su gane dalilin taron ba tun da an ce annabi Muhammadu to an ce annabi Adamu sai a dauka matsayin gidi ɗaya ne sai a dauka wannan aikin da manzo Allah ya office din ne kujerar ce annabcin ne dan haka duk mai office irin nashi ma aka je zai iya yi sai a dauka ai an ce gwamnan kogi gwamnan Katsina dan haka duk abin da gwamnan kogi zai yi gwamnan Katsina zai a jihar shi haka yake zato ko sai a ce a a da bambanci kar ka dauka matsayin na kujerar ne a a abinda yasa ita ma kujerar har tayi daraja ake fadin ta annabi ya ratso ta ne kawai tunda annabi ya zo a wata kujera sunanta annabta to annabta tayi daraja annabi ya zo wata kujera sunanta manzanci manzanci yayi daraja da a ce wata kujera ya zo ba sunanta annabta ba yau da yana kace maka annabi ma sai kace a'udhu billahi to me zaka yi ta ai duk abinda kaga yayi daraja ya rabu da manzon Allah ne ya kamata annab mutane suna ganewa babu wani abu daya assalamu alaikum da annabi yake rabuwa da shi annabin yayi daraja saboda wannan abun sai dai abin ya rabu da manzon Allah yayi daraja har aljanna nan da ake ta magana aljanna aljanna Allah ya kai mu aljanna shi Ibrahim ya yanke mana zance yace wai kai aljannan nan da ake fada ka san me yasa tayi daraja annabi Muhammad ne a ciki ka san da manzon Allah ba aljanna yake ba shi ma insha Allah duk mai hankali ba zai ce Allah kai ne aljanna ba to me za a yi cikin ta ne walau lal tizazun fil jinani bi nashrihi lama hanna lahu wal kulli kullu mubassir duk mai basira banda ya san aljanna ana jin dadi da shekar kamshin manzon Allah da duk mai hankali ma bai neme ta ba jama'a ku ji wani abu maganan kamar mai fadi ce kamar mai wahala ko amma wallahi bakin magana kenan ka san a lahira da mun ji labarin masaukin annabi a wuta ne duk da muna nan muna roƙo Allah kai mu wuta wallahi da ita za mu roƙa duk inda annabi yake mu Bahaushe ma ya faɗa ko yace inda annabi yake nan ne Madina dan haka kujerar ce da kake ji annabi 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 ne sallallahu alaihi wasallam da yabi muqamin shi ta kan wannan kujera sai kujera ta yi daraja kawai sai duk wanda ma ya rabu irin wannan kujera sai ce shi ma yayi daraja saboda ya taba zama a wata kujerar da annabi ya zauna shine kawai to wannan shine babban taron da za a yi dan a nuna wa duniya wane ne annabi Muhammad dukkan halitta gaba daya shine wannan maqamun yahmaduhu fihi al-awwaluna wal-akhiruna wani matsayi ne da zai tsaya wanda halittun farko da na ƙarshe ko musulmansu da kafiransu kowa sai ya gode wa manzon Allah a wannan matsayin kowa har kafirai sai sun ce mun gode ya rasulullah dan haka in dai mai wannan darajar a wurin Allah wanda a ranar zai tashi ya tafi gaba ga zatin Allah yayi sujjada Allah ya ce ya rasulullahi irfa'a ra'asaka ya muhammad irfa'a ra'asaka sal tu'ta washfa' tushaffa' ya rasulullah daga kanka tsakanina da kai ba maganan bauta bane ni yanzu ina da abu kana bukata har sai kai bambadanci fadin ne kake so kawai ayi ka ji ba wai yadda ake zuwa ma wurin Allah ayi dan hurwa din nan a dan zub da kafa kasa a dan kai goshi kasa ayi kankan da kai a nema sai Allah ya ce a tsakanina da kai ba haka bane to ai dan ba haka bane ba tun nan duniya gashi muna ta karantawa ba wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda rubutaccen alƙawari ne dan haka irfa'a ra'saka ba buƙatar sai ka bin bauta dan zaka roƙe ni wani abu sal ka tambayi ko ma menene ba kaidi itlaqi yake tuqa ba kaidi wallahi alazim aranar da manzo Allah zai daga kai yace ya ubangiji so nike kawai a rufe wuta wallahi zai rufe saboda ai yadda suka yin roki ko ma menene za a baka ba gyara ba canjawa to da zai dauke ki ya ubangiji wuta kawai nake so a rufe wallahi za a rufe da shi wannan hadisin ban mu ji an ce roki duk abin da kake so ba amma karka ce a rufe wuta ba ce haka ba da zai fada wallahi da a rufe washfa'a tushaffa ko wa kake so ka nemi ceton shi ka nema wallahi a ranar da zai ceto da su shedan da su fir'auna da su hamana da su abu jahalin duk ina so su zama makwabta na aljanna shikenan an gare dan ba mai iyaka ba cikin wadawa dawa zaka ce ta banda wani da wani ba a iyaka ba a wannan maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce to abinda nake so kaza 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 shi ya sanya saboda annabi ya sa baki ayi hisabi sai muka ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa idan Allah zai yi hisabi a ranar lahira zai yi hisabin a gwargwadon rabin wuni irin na sa'o'in duniya irin na agogon duniya awa shida shine rabin wuni ko kab kab hisabi gaba daya ayi a kare awa shida ne na duniya daga sallar asuba zuwa azhar an kare tika an ce wani malami da yana karanta wannan hadisi a wajen wani karatu sai aka samu wani amma dai ana mana sharri ana cewa dan hulani ne ban tabbata ba ko dan hulanin ne ko ba dan hulanin ba malam yace ai za a yi hisabi a kare duniya diga a awa shida dan hulani yace kai malam yace a dan kara dai sai shi dan wallahi na san ko rikishin Kano sai an yi sati kai ko rikishin Kano sai an yi sati ana warware baki da ba to ai manzo Allah ya sa baki ne eh za a yi a kare cikin sa'a shida irin agogon duniya rabin muni sallallahu alaihi wa alihi wasallam to a irin wannan ranar sai manzon Allah ya yi mana wani albishir wanda muka samu wannan ta dalilin wasu sahabbai wani tanadi ake wannan ranar ne da hadarin nan nata duka abinda ake mata tanadi shine soyayya hadisin Anas ibn Malik ko na balaraban kawai da yazo yake tambayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi yaushe za ta shar kiyama manzo Allah ce me ka tanadar wal kiyama sai ce ni ba ban yi tanadin yawan sallah ko yawan azumi ko yawan sadaka ba abinda nayi tanadi san Allah da manzon Allah annabi alaihi salatu wasallam yace kana tare da wanda kake so akwai wata latifa sosai a cikin hadisin wanda sirna Anas ibn Malik da ya rawaishi hadisin Allah ya kara masa yadda sai yake cewa mu sahabbai bayan ranar da muka musulunta ba mu taba yin wata murna ba kamar radda manzon Allah yace anta ma'a man ahabbata ko almar'u ma'a man ahabba sai ce waye yake fada Anas ibn Malik sai ce ku sheda inni uhibbu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama wa uhibbu Aba Bakr wa Umar Anas ibn Malik Allah ya kara wasu da ce ku sheda Allah ya sani ina san manzon Allah ina san sayyidina Abu Bakar ina san sayyidina Umar latifa ce a cikin wannan hadisin darasi mai kyau ne ga mutum kallamu masoya shehun ne wani zai zo kamar yadda ake rena mutane sai ka ji ana cewa wai saki shehu kama ubangijin shehu ko wanda ya rena ka sai gaya ma wannan maganar ta wani kuma ɗaya daga cikin manyan shedaninsu duk da ba usulubi na wanda in kama suna ko in yi wani rantsi mai zafi to amma dai munasaba ta kawo duk da haka ba zan kama suna ba sai yake cewa yana magana akan Shehu Tijjani sai yake cewa ka kaddara Shehu Tijjani waliyi ne ka kaddara Shehu Tijjani jikan annabi ne ce duk mun yarda mu haka ne sai ce menene laifi na in nace ni ba zan bi shi ba kakan shi zan bi kaga wannan wani ma kirki ne wanda duk wani zai shiga zuciyar mutane yace na yarda Shehu Tijjani waliyi ne na yarda jikan annabi ne to menene laifi na in nace bazan bi shi ba ni annabin zan bi in nace bazan bi jikan ba ni kakan zan bi me laifi na bai da laifi haka ne ko to amma wasa da hankalin mutane in dai wannan fahimtar ta wannan malamin akan daidai take to menene ma'anar Anas ibn Malik da yace ina san annabi ina san Abubakar ina san Umar ya tsaya annabi mana ya isa to amma abinda shi wancan mai maganan bai gane ba kuma ya kamata da ya gane shi a wannan hadisin na Anas ibn Malik
soyayya tana da alamomin da ake gane ta. An ce akwai abu biyu da mutum zai iya gaskata soyayyar da wani yace yana mar ko ya ƙaryata. Biyu, in ka same su zaka iya gaskata wannan soyayyar. Biyu, in ka same su to zaka ƙaryata soyayyar ko da an yi da'awar ta. Shine kawai zaka kalli abin cikin masoyanka da makiyanka. Sai aka ce masoyin masoyinka, to masoyinka ne. Sai kuma makiyin masoyin masoyinka ko sai makiyin makiyinka, to shi ma masoyinka ne. Ban san ko an gane wannan misalin ba. Amma masoyin makiyinka to makiyinka ne, makiyin masoyinka shi ma makiyinka ne. Ka'ida ce da kowa ya san ta kuma haka take. To idan haka ka'idar take, masoyin masoyinka masoyinka ne, amma makiyin masoyinka makiyinka ne, to sai aka samu yau sirna Abubakar ya so manzon Allah, sai aka same ni ni ma ina san shi saboda san da yawa manzon Allah. Shikenan sai a ce na wasan manzon Allah kishiya, wai in sake shi in so manzon Allah mana kawai in kyale shi. Wannan wasa da hankali ne. Yau da zan yi Abubakar Allah ya kara masa yadda, to alama yana kin manzon Allah ne. Me ne yimmu da masu shi'a ne? Ba wannan bace. Sun kalli manyan sahabban manzon Allah da suke san annabi, annabi yake san, sai suka ce duk ba sa san su. Sun kalli matan manzon Allah wanda yake san ta, an tambaye shi ma duk duniya wa ya kuso ce Aisha, aka ce a mazafa yace babanta. Bai ce Abubakar ba, yace babanta, dan ka san ma wannan maganar yanzu har yanzu akan ta ne ake. Sai suka ce sun kita, sai muka ce to kuma kuna da alamar kin manzon Allah. Dan Allah ba shine rigimar mu da su ba? To. Yau sai aka ce ga Shehu Ibrahim. Dan Allah, Shehu Ibrahim masoyin manzon Allah ne ko ba masoyin manzon Allah bane? To wannan ba mu ba har makiya sun tabbatar. Da abin da muke faɗa akan Shehu, wai yana ma yin guluwi cikin manzon Allah na kai annabi inda Allah bai kai shi ba. Kaga wannan shaida ce na cewa ya kura maleji har ya cira a cikin san manzon Allah daga bakinsu. To yau idan ka so masoyin annabi a waccan ka'idar nan, masoyin masoyinka masoyinka ne, to soyayyar mu da Shehu Ibrahim me take nunawa? Soyayyar mu da manzon Allah. To idan na kalli Shehu Ibrahim na kishi bayan na san masoyin manzon Allah ne, me aka yake nufi bisa ka'idar makiyin masoyinka? Kiyayya ce. Wai yanzu dan Allah dubbin da muke Shehu Ibrahim da san da muke masa, akwai wata alaka da ta hada mu da Shehu Ibrahim wadda ta wuce manzon Allah? Wallahi babu, wallahi babu. Shi ma Shehu Ibrahim din abin da ya faɗa kenan, yace shi fa duk soyayya gaba ɗaya guda ɗaya ce tak, ita ce san manzon Allah. Fa hubbu siwal mahil amayatu wal fisqu. Kaga mutum yana son wani ba manzon Allah ba, alamar makancin zuciya ne da fasikanci ma. Haka Shehu Ibrahim ya faɗa. To dan haka shehun da ya zama ba yi da komai, ajimtu lisabbin mughrammul qalbi mula'i qaribun minal mahbubi bil bu'di muja'i, ko sai ce wa zalika ibrahimu yahwa muhammadan wa amru wujudil kauni ghayru muwaqqi. Yace Shehu Ibrahim wancan sabbin mughrammul qalbi din nan kun san wane ne? Yace zalika ibrahimu, shi nake nufi ibrahimu kenan. Wannan ibrahimu din ya hawa muhammadan, wanda yana son manzon Allah cin kafin ai sayinin ai releasing samammu, wa amru wujudil kauni ghayru muwaqqi, kasantattu cin ka ai sayinin din samar da su, nake son manzon Allah. To Shehu Ibrahim radiyallahu anhu masoyin manzon Allah ne. To wai dan Allah ya zamu yi idan mun so Shehu Ibrahim ba? A faɗa mana ya zamu yi shi, zamu yi. To in mun yi shi, me ya mana zamu yi shi? Dan ya so manzon Allah zamu yi shi ko dan me? me yayi da zamu ki shi ne wai ni nayi nayi in gane dalilin da yasa za a kishi Ibrahim na kasa ganewa wallahi amma dalilin da za a so shi sai in kai washe gari ina zana dalilan da za a so shi to dan haka wannan hadisin na sunna Anas ibn Malik babban isharar ce zuwa ga cewa san manzon Allah kawai baya yi sai ka hada da san duk mai san manzon Allah shi yasa yace wa ana inni uhibbu rasulullahi wa uhibbu ababakr wa umar ina san manzon Allah ina san abubakar ina san umar in ji sunna Anas ibn Malik tare da shi ma sahabi ne dan uwansu sahabbai ne ɗan uwan shi amma yake bance su da ambato cikin soyayya bayan san manzon Allah ashe idan mun ambaci shehannanmu cikin soyayya bayan san mu da manzon Allah lalle mun yi koyi da sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda shine sirna Anas ibn Malik dan haka al'umma musulmi a gurguje saboda yanayin lokaci ina ga kamar lokaci ya ja zan rufe da abin da na bude da shi shine al'umma mu ƙara godewa Allah duk mutumin da yazo duniya ya laliba yaji akwai son manzon Allah a cikin zuciyar shi to ya godewa Allah mu kuma alhamdulillahi ayyukan mu sun shede mu akan san da muke manzon Allah kai wasu mu ma sun shede mu akan soyayyar mu ga sirna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wasu mu ma hatta makiya ina yawan bada misalai da yawa amma in saboda lokaci zan faɗi misali guda ɗaya tak wanda zai nuna maka shedar makiya akan mu muna san manzon Allah shine yau da wani zai zo garin nan yace shi sharifi ne jikan manzon Allah bako ne bai san kowa ba yana neman masauki dan Allah ina za a kai shi zawiya za a kai shi kuma abinda zai sa a ce ga bakon zawiya kawai fadin manzon Allah da ya a cikin kakannin shi kadai banda wannan dan Allah da zuwa yace ni jikan shata ne misali nake kawai shatan ne fado mu arai tace assalamu alaikum jama'a dan Allah ni jikan shata ne bako ne ni ban san kowa ba yana neman masauki dan Allah a filin antuno zawiya to yace shi jikan dan kwairo ne ko ce shi jikan sarkin wani gari ne amma da ya ce shi jikan manzon Allah ne ba inda za a tuna sai zawiya wai ma'ana ga waɗanda suka damu da kakan ka can shine ba kawai ma'anan kuma wallahi wannan ko da masallacin masu dan feto din nan yaje a su masu dan feton nan su ba al'ummar manzon Allah bane ba amma wallahi jikan shi da yace ni ga ni ni ne jikan annabin kunnan da ya koya muku sallah kuke yi a cikin gidin nan wallahi ba za su bashi masauki ba to wai ma'anan shedan wanin mu ne gare mu akan cewa in dai abu ya shafi manzon Allah mu ake nema dan haka mun godewa Allah tabaraka wa ta'ala muna roƙo Allah ya ƙara mana san manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama waɗanda suka shirya wannan mazauni Allah ya saka musu da alkhairi a bukatun da suke da shi Allah ya biya musu gabaki daya ko ne bai kamata in ƙara wata addu'a bayan addu'ar da babanmu sarkin malamai yayi ba muna fata duka abin da ya roka musu mu ma mun shiga cikin addu'ar shi muna fata Allah ya maimaita mana kamar da shugaban mazauni ya faɗa cewa baran nan aka roki Allah aka ce Allah ya maimaita kuma gashi ya maimaita muna kikkiawan zato zai sake maimaita mana yayi ta maimaita mana yayi ta maimaita mana ko da mu ba mu a rayuwa waɗanda suke a cikin rayuwar za su ɗauka usajiluhum ma istufihim wa in amud yusajiluhum far'i wa fika yusabiqu haka muke fata Allah ya mana cikin ayyukan alkhairi da muke yi cikin hidimar manzon Allah ko Allah ya sa mu ba ma rayuwa waɗanda za su zo bayan mu su ɗauka su ci gaba da kamar yadda mu ma muka gada daga magabatan mu Allah ya sa bayan mu su gada a hannun mu albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa kullu amin wa antum bi khairin wa